Dan laifi kan mu yau mun take ba maganin kure sai na wasu kai ji da laifi kan kama farfesa farso ka gane laifin kowa. Laifi tudu yana kan kowa, kowan cikin mu ai bai shawa, mai fallasa ka bar gaggawa, ba so ake a to zartawa. Laifi tudu yana kan kowa, kafin kai a motsa ya kai duba, ba fallasar ake san jiwa. Kafin ka duba laifin kowa, karya da na ka ba tsorowa. Laifi tudu jigawar sarai, sanin gano gazawar kowa. Kafin ka duba laifin kowa, karya da na ka ba tsorowa. Laifi tudu jigawar sarai, sanin gano gazawar kowa. Gangar jiki ji tsoron Allah, ruhi yana ta yin kankara. Kafin ka duba laifin kowa, ya ma ka gane kai kasira. Kowa cikin mu kwai shi da rauni, me za shi sani saurin fara. Gangar wa'azu in an doko, ku daure jikin ku har tai rara. Yi hisabi da kanka mai saurare, bar gafala da laifin kowa. Kafin ka duba laifin kowa, karya da naka ba tsorowa. Laifi tudu jigawar sarai, sanin gano gazawar kowa. San zuciya da san tozarci, wasu kan kai su gane laifin bayi. Shi kwa Ubangijin da shi yayi komai, kullum yana sitirce bayi. Wasu na ya maɗi ina labari, mai laifi a yarda su dai yayi. Mai fallasa ina ka gari ba, mai san ka zo na sirrin bayi. Dama za mu ɗan shagale to da kanmu, mu ban san mu gane laifin kowa. Kafin ka duba laifin kowa, karya da na ka ba tsorowa. Laifi tudu jigawar sarai, sanin gano gazawar kowa. Ko tsoron ka gane laifin kanka, shi ne kake ta neman nausu. Ko an guje ina a tsere, an je karka ɗaubaka sai masu. Makirci na nafsu wai yo Allah, ga ka kai ta kaita ma nausu. Dan laifi kan mu yau mun take, ba maganin kure sai na wasu. Kai ji da laifi kan kama farfesa, bar so ka gane laifin kowa. Kafin ka duba laifin kowa, karya da naka ba tsorowa. Laifi tudu jigawar sarai, sanin gano gazawar kowa. In dai ka shagal tunan bisa kanka, zai wahala ka hango kowa. Yau kowa ta kai farautar kwana, haɗarin rayuwa yana kan kowa. Ko dai yunƙurin faɗar alkhairi, ko kamin ta aibata kowa. In gyara kake biɗa sa hikima, kyawun mau'iza da sirrantawa. koko so muke mutuwa da asiri mun kai idan ga da yifin kowa kafin ka duba laifin kowa kariya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa kafin ka duba laifin kowa kariya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa kafin ka duba laifin kowa kariya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa shi laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa mai laifi ya dinga auren tuwa dinga auren tuwa
Dr. Dido, I need.